الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin karatunmu na littafin al-aqidatul wasitiyya wanda yau muna safiya ta litinin 24 ga watan 7 watan jumadal akhirah watan 6 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1447 zamu tashi karatu na 15 cikin fasul da malam ya kulla akan abin da ya shafi imani da lahira da abubuwan da suka shafe ta wanda Qur'ani da Sunna suka bada labari zamu tashi inda yake cewa wa fi arasatil qiyamati al-hawdul mawrud lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin farfajiya na al-qiyama akwai tabkin nan da al-umma za su je gare shi domin shan ruwa shine al-mawrud wato gurin da ake zuwa shan ruwa asali al-ward ko al-wird shine gurin shan ruwa ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-asal ruwan wannan tafki yafi nono fari sannan yafi zuma zaki aniyatuhu adadu nujumi sama wato kofuka masakaiya da ake shan wannan ruwan adadin taurarin sama buluhu shahrun wa arduhu shahr tsawon shi tafiyar wata fadin shi tafiyar wata man yashrabu minhu sharbatan wanda ya sha kulfatar ruwa daya daga gare shi la yadhma'u ba'daha abada ba shi ba kishin ruwa har abada kaga alamar cewa zai shiga aljanna kenan domin dan wuta shi ba baya shan ruwa sai wanda yake na azaba ba zai mai maganin kishin ruwa ba kamar da baya cin abinci sai abincin azaba wanda ba zai mai maganin yunwa ba laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju' إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم الله كسلم توانا إشارة نزوى حديثا أبو هريرة دعينهم ونشي تكين سيو مسلم مسمى شوى إن حوضي أبعد من أيلة min adan kenan lahu wa ashaddu bayadan min athalj wata riwayar yafi kankara haske ya zo wata riwayar ta thauban kenan ba ta abu huraira ba cewa ashaddu bayadan min laban min al-laban ba ku da shi eh an yi shi ba kazo ba an yi shi an yi shi wancan satin ko karatu na 14 ne wani haka ne ku zai na'am yace wasiratu mansubun ala matni jahannam sirati wato an kafa shi a saman doran jahannama matnu shay'ihu wa dhahru wa huwa al-jisru alladhi bayna al-jannati wan nar kuma shine wato gadad dake tsakanin aljanna da wuta yamurru an-nasu ala qadari a'malihim mutane suna wucewa ta saman sirati da gurgudan ayyukan su faminhum man yamurru kalamhil basar cikin su akwai wanda yake wucewa kamar kyafta ido wa minhum man yamurru kalbarq cikin su akwai wanda yake wucewa kamar walqiya wa minhum man yamurru karrih cikin su akwai wanda yake wucewa kamar iska wa minhum man yamurru kal faras al jawad cikin su akwai wanda yake wucewa kamar ingarman doki wa minhum man yamurru ka rikabil ibl cikin su akwai wanda yake wucewa kamar mazajin wato ainihin amalaina raquma wanda ake dogon balaguro da su wa minhum man ya'du adwa cikin su akwai wanda yake sauri irin gaugawa dan adam wa minhum man yamshi mashya cikin su akwai mai tafiya irin tafiya ta mutum wa minhum man yazhafu zahfa cikin su akwai wanda yake rarrafawa yana jin ciki wa minhum man yukhtafu khatfa wal iyadu billah cikin su akwai wanda ake cizgo shi cizgowa wa yulqa fi jahannam a jefa shi a cikin wutar jahannama fa innal jisra alayhi kalalib domin gadar tana da wasu kugiyoyi takhtafu an-nasa bi a'malihim wadda tana ainihin jawo mutane da gurgurdan aikin su faman marra ala sirati dakhala aljanna duk wanda ya wuce ta kan sirati zai shiga aljanna fa idha abaru alayhi idan suka tsallake shi waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar sai su tsaya akan wata gada ko wanda tasha tsakanin wuta da aljanna fa yuqtasu li ba'dihim min ba'dihim min ba'din sai ai kisasi wa sashin su daga sashi wanda ya cucu wani sai a ainihin wato sasanta su fa idha huzibu idan aka tsarkake su wa nuqqu aka tsaftace su udhina lahum fi dukhulil janna sai ai musu izini su shiga aljanna imani da siradi mas'ala ce wadda take muminai sun yi imani da ita amma mu'tazila sun saba suka ce sirati ma'ana ce ba wani abu ne wanda yake yana da jauhara ba ba abu ne wanda yake yana da hajin ba hakan nan mizani hakan nan haud a gurin su al'iyadu billah wato sun maida hadisan annabi kamar wani wasan kwaikwayo ko mafarki ko wani abin da ya kasance khayal ne wata kawalwalniya wadda take la 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 haqiqata laha wal iyadu billahi alazim daka sirati akwai shi malan ya ambaci cewa mansubun ala matni jahannam za a kafa shi a saman doran jahannam wani yazo a hadisin ummuna aisha dake cikin musnad al imam ahmad cewa wali jahannama jisrun jahannama tana da gada daga tana yana saman jahannama kenan ya ce wa huwa aljisru alladhi bainal jannati wan nar yamurru ala yamurru an-nasu ala qadri a'malihim mutane za su wuce da gurgurdan ikon su sai ya fara da wanda za su wuce kalamhil basar wanda yazo a hadithun shafa'a kenan cikin hadithun shafa'a da ke cikin bukhari musamman riwayar muslim riwayar abu huraira da hudhaifa radiyallahu ta'ala anhuma cewa bayan an gama da mas'alar ceto annabi sallama ya je ya roki Allah sai ce fa yamurru awwalukum kal barq sai na farkon ku ya wuce kamar walqiya alam suka tambaye shi yaya za a yi mutane su wuce kamar walqiya me ma'anar kamar walqiya sai ce alam taro kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ayn ba kuwa ganin yanda walqiya take haskawa ta dawo cikin kyaftawar ido yace thumma kamar rih thumma kamar at-tayr a wannan riwaya ta muslim kenan an fahimta ko to akwai yace wa minhum man yamurru kal barq ko wanda yake wucewa kamar wato walqiya wa minhum man yamurru kal rih wa minhum man yamurru kal faras al jawad wa minhum man yamurru ka rikabil ibl wannan yazo a hadisin tirmidhi na ibnu mas'ud cewa thumma yusdaruna minha yani minan nar sannan mutane za su taso daga wutan nan bi a'malihim za su tsallake da gurgurdan ayyukan su fa awwaluhum kalamhil barq thumma karrih yace thumma ka hudril faras sannan kamar ingarmun dawakai masu gudu thumma karrakibi fi rahlihi sannan kamar wanda yake wucewa saman taguwarsa yace thumma kashaddir rajul sannan akwai masu wucewa da sauri irin na mutum thumma kamashihi wani kuma kamar irin tafiyar dan adam da gurgurdan yawa da kyawu da ingancin da tsaftar aikin bawa da gurgurdan yanayin gucewar shi da ketarawarsa saman sirat wannan hadisin Tirmidhi ya hassana shi al-Albani kuma ya inganta shi cikin sahihu sunan Tirmidhi na'am can da yace jahannama tana da kalalib wato kugiyoyi wannan yazo a hadisin Aisha na Ahmad wali jahannama jisrun adaqqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayf da sufanta sirati da cewa gada ce ta jahannama tafi gashi sirantaka tafi takobi kaifi yace alaihi kalalibu wa hasakun ya'khuduna man sha'a Allah akwai kugiyoyi da ainihin wato makata kala kala jikin wannan siratin suna jawo wanda Allah ya ba su dama wannasu alaihi kattarf mutane a saman siratin nan wani kamar kyaftawa ido haka zai wuce Allah ka sa mu wuce kamar walqiya wa karihin wani zai wuce kamar iska waka jawa waka wato ainihin waka ajawidil khayl jam'in jawad kamar in garmun dawakai war rikab wani zai wuce kamar wuce wato tafiya ta raquma wanda suke suna cikin balaguro ana saudi shine yake cewa nan yace takhdufun nas bi a'malihim ku wannan kogiyoyin suna jawo mutane da gurgurdan ayyukan su to a wannan hadisin yace wal mala'ikatu yaquluna rabbi sallim rabbi sallim yace fanajun musallam akwai wanda zai tsira kuma cikin aminci ba abin da yaji mai ciwo daga saman siratin nan wa makhdushun najin ma musallam wa makhdushun musallam akwai wanda kuma zai tsira amma da raunuka wal iyadu billah wa mukawwarun fin nari ala wajhihi ko wanda za a kifar da shi cikin wuta saman fuskar shi Allah ka tsare mu dena cikin Ahmad duk da riwayar wasu malamai sun tafi akan cewa mawqufa ce ba marfu'a ba har ma al-Baihaqi ya fitar da shi cikin al-Ba'th wa an-Nushur kuma ya da'afa shi wallahu a'lam to ya ambaci al-Qantara ko cewa idan sun zo Qantara wato wata gada bayan an tsallake sirati akwai kuma gadar tsallakewa a tafi al-Janna ita wannan kowa zai tsallake amma za a tsaya gurin ne domin a yi mabayi sulhu a tsakaninsu a yi kisasi wa juna wani ya cutar da wani zunuban da da aka kauda kai saboda duk an yafe musu to da ka sai a yi sasanci shine ma'anar wato ainihin ikhwanan ala sururin mutaqabilin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil a ce zamu fidda duk wani ghillu duk wani kiyayya da jin haushin juna da ba a ga maciji tsakanin musulmi wanda ya aure matar wani ko wani abu makamancin haka dukkan bayan Allah ne na kware amma dai ana ma juna gane gani duk Allah sai ya fidda wannan mu'mini za su shiga aljanna ne ba wani kiyayya ba haufi ba adawa da kowa wannan kuma ya zo a hadisin Abu Sa'id cikin Bukhari to idan suka zo wannan ainihin gadar za a yi kisasi wa junansu za a tsaftace su za a tsarkake su sannan a yi musu izini su shiga aljanna kamar yadda malam ya ce ko to a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina ke hannun shi dan aljanna zai fi gane gidan shi cikin aljanna fiye da yanda yake gane gidan shi na nan duniya wale ce wa awwalu man yastaftihu bab aljannati muhammadun sallallahu alaihi wasallam farkon wanda zai bude kofar aljanna ya nemi a bude mushi a bude to shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin Anas dan Malik yanan dake cikin muslim cewa ati bab aljannati fa astaftihu fa yaqulu al-khazin man al-mustaftih kama qala fa aqulu muhammadun fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته فركون wanda zasu shiga aljanna daga cikin al'ummu shine al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sai al'ummun sa kamar yanda shi ma yazo a hadisin Abu Huraira cikin Muslim cewa nahnu al-akhirun al-awwalun mu ne na karshe a halitta amma na farko a shiga aljanna take ce al'ummar shi su za su fara shiga aljanna bayan shi manzo sallallahu alaihi wasallam. Akwai ma wani hadisi cin Abu Dawud na Abu Huraira cewa Abu Bakrin shine zai biyo bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man yadkhulul jannata min ummati Abu Bakrin lakinna isnadahu da'ifun. An gane ku? وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. نزال الله صلى الله عليه وسلم رانا القيامة ينادى قرارن تيتو قداؤك. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة عليهم الصلاة والسلام. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceto na farko zai yi ceto wa mutanen da ke mawqifi farfajiya ta filin alkiyama har ya zama an musu hisabi bayan annabawa tun daga Adam da Annabi Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa da Maryam radiyallahu alaihi wassalatu wassalamu duka sun kiya mutane su zo gurin Adam su ce ya abana stashfi lana rabbak fa yaqulu wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum اذهبوا الى نوح فانه اول الرسل تفيقول النبي نوح يا نوح انت اول الرسل كروقا منا الله سبحانه وتعالى يمن حسابي يتي ايام متانن شي الدعاء تهلكوا ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا سيكو تفيقول ابراهيم فانه خليل الرحمن aje gurin annabi ibrahim a wasa shi a yaba shi yace a ani da ne ƙarya guda uku duk da yana da uzuri a cikin su sai ku tafi gurin musa fa innahu kalimur rahman ko alladhi kallamahu allah je gurin annabi musa a yaba shi ai kaza ai kaza yace a ni da ne kisan kai ku tafi gurin isa annahu kalimatullahi wa ruhu je gurin annabi isa a wasa shi ba tare da ya ka wani uzuri ba yace idhabu ila muhammadin tafi gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama azo a ga ya mai ya tashi yace daman aiki na ni hatta tantahi ilai har wannan ceton yazo zuwa gare shi in yaje zai fadi yayi sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma yuftahu alayya bi mahamida Allah zai mai gam dakatar na wasu kalmomi na yabo da jinjina da kirari ga Allah ba zai gushe ba yana girmama Allah har sai Allah ta'ala ya ce mishi ya muhammadur fa ra'sak wasal tu'da washfa tushaffa nan ne zai ce ummati ummati to anan ne za a fara sauraron al'umma ayi hisabi wa amma ash-shafa'atu thaniyatu fayashfa'u fi ahli al-jannati an yadkhulu al-janna annabi zai ce to wa yan al-janna dan su samu shiga al-janna wa hatani ash-shafa'atani khassatan lah wadannan shafa'a guda biyu ash-shafa'atu fil mawqif wa shafa'atu li ahli al-janna na annabi ne shi kadai ba wanda zai samu wani ceto na yan aljanna shine an yi zugum zugum amma annabi shine zai je ya bude kofa zai nemi a bude mishi kamar yadda muka ji a wancan hadisin na Muslim min riwayati Anas radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa amma ash-shafa'atu thalithatu fayashfa'u fi man istahaqqa an-nara manzo Allah sallama zai yi ceto ga wanda sun cancanci shiga wuta wa hadhihi ash-shafa'atu lahu wa lisa'irin nabiyyin was-siddiqin wa ghayrihim wannan ceto kuma annabi yayi yana da ita da kuma sauran annabawa da siddiqai suna da irin wannan ceton ga wanda Allah ta'ala yayi ga dama su ainihin wato cece shi kamar yanda yazo a hadisi na Abu Sa'id cikin Sahih Muslim musamman cewa Allah ta'ala zai ce bayan sun gama ceto zai ce shafa'atil mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'as salihuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin daka annabawa za su ceto annabi yace shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati wani ma yana cikin wutan za a ba annabi dama ya ceto shi wani kafin ya shiga amma duka wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lah sai ga wanda Allah ya mai izini wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda to shine sai yake cewa fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha Allah annabi zai yi ceto ga wanda ya cancanci shiga wuta amma Allah ya ainihin wato bashi damar ceto kar a sashi wa yashfa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha yayi ceto daga wanda game da wanda ya shiga wuta a fito shi daga wannan wuta a fiddo shi in har bai kasance mushriki ba wa yukhrijullahu minan nari aqwaman bighairi shafa'ah
Allah zai fitar da wasu mutane daga wuta ba tare da ceto ba bal bi fadlihi wa rahmati, kawai zai fito da su ne da falalashi da rahamashi. Wurin da cikin wancan hadisin na Abu Sa'id zai ce walam yabqa illa arhamur rahimin, Allah zai shiga zai sa hannunsa ya damko wato ainihin musulman dake cikin wutar jahannama har ya zama ba wanda zai rage cikin wutar in dai ya sheda ba abin bautawa da gaskiya sai Allah. Duk wanda ya kasance yana da tauhidi ba zai dawoma a wuta ba. To inna Allah ta'ala zai fiddo su, za a sa su a cikin naharul haya, za a wanke su. Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace fayambitun, sai su dinga jikin su ya dinga tsirowa bayan da sun kasance bukikirin kamar gawai. Yace kama yambutan butul habbatu fi hamilis sail, kamar yanda kwaya ta abincin da take gefan gulbi take saurun fitowa fiye da wanda sai ruwan damuna ya same ta. So daka sai ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, to sai a fiddo su a kai su gidan aljanna. Malam yace wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya, yan cikin aljanna sai ya zama akwai sauran guri, akwai sauran guri bayan wanda suka shiga ciki yan duniya duka an gama, har wanda aka ento daga wuta an tsaftace an kai su aljanna, amma duk da haka ita ba za ta cika ba, akwai sauran guri. Fayunshi'u Allahu laha aqwaman fayudkhiluhumul janna, sai Allah ya halicci wasu halittu ya sanya su cikin gidan aljanna. Wannan kuma ya tabbata cikin Sahihul Bukhari hadisin Anas dan Malik cewa la tazalu jahannama yulqa fiha, jahannama ba za ta gushe ba ana zuba mata mutane. Wa taqulu hal min mazid, amma tana inda qari a qaro. Hatta yada'a rabbul alamin, hatta yada'a fiha rabbul alamin qadama, hasse ubangijin talikai ya daura kafar shi mai daraja akan ta. Fayanzawi ba'daha ila ba'din, sai sashin mutar ya hade da sashi. Thumma taqulu qad qad, sai tace ya isa haka ta cika. Wa izzatika wa karamik, sai na rantsa da buwayarka da karamcinka ya Allah ya isa haka. Sai ce wala tazalul jannatu wala yazalu fil jannati fadlun, tako aljanna ba zai gushe akwai ragowar guri cikin ta ba. Hatta yunshi Allahu laha khalqa, har sai Allah ya halicci wasu halittu domin ya sa ciki. Fayuskinuhum fadlal janna, sai ya sa su a cikin ragowar gurin da ya rage cikin gidan aljanna. Ina cikin Bukhari da Muslim, hadisi ne na Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu. Duka wannan mun yi imani da shi yanda yake, ba wani tawili ba wani kaikayi a cikin zuciyarmu dangane da dukkan labaran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar. Allah bai zabe shi ya aiko shi cikin mu ba face sai bayan ya tabbatar da cewa mai gaskiya ne shi mai amana, kuma baya saba abinda Allah ta'ala ya aiko shi da shi. Malam yace wa asnafu ma tadammanatuhu ad-darul akhiratu min al-hisabi wath-thawabi wal-iqabi wal-jannati wan-nar, bangarorin abubuwan da gidan duniya gidan lahira ya kunsa na hisabi da sakamako da uquba da aljanna da wa tafasilu dhalik, da kuma bayanin hakan fillafilla madhkura an ambatu wannan fil kutubil munazzalati min as-sama'i wal athar min al-ilmi al-ma'thuri 'an al-anbiya, an ambaci wannan cikin littattafan da Allah ya saukar daga sama da riwayoyi na ilimi da aka ruwaito daga annabawan Allah. Wa fil ilmi al-mawruthi 'an Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min dhalika ma yashfi wa yakfi, cikin ilimin da aka gado daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sunna tabbatacciya ingantacciya kafaffiya, akwai abin da zai biya bukata ya warkar daga duk wani kaikayi. Hadisan annabu kadai sun wadatar. Faman ibtaghahu wajada, duk wanda ya neme shi zai same shi cikin littattafai na sunna. Da haka malam ya dan yi ishara ne li anna al-isharata takfi al-aqila. Barakallahu fina wa fikum. To sai mu bashar insha Allah. Wa iyyakum.